Bikin raya al'adun gargajiya da aka gudanar a birnin Jos, jihar Plateau, ya kasance dandali na hada kan 'yan Najeriya daga kabilu da addinai daban-daban. Jihohi 26 ne suka hallara a Jos don baje kolin al'adunsu ta hanyar raye-raye, cin abinci tare da kasancewa a wuri guda suna cuɗanya da juna. Wasu da suka halarci bikin sun bayyana cewa irin haɗin kai da suka yi a wurin wannan biki, idan har an inganta shi, zai kawo fahimtar juna da magance irin bambance-bambance da kallon hadirin kaji da ɓangarorin Najeriya ke yi wa juna.
Sunana Isaac Michael Desham daga Bauchi State Cultural Group. Eh, yakan kawo hadin kai. To kaga idan an kawo hadin kanmu haka muna sadu da juna haka, Ibo ma ba zai rena ma mutumin Arewa ba. Bayar be ma ba za a rena mashi ba. Za mu zauna wa daya uba daya a Najeriya da muke, kamar yanda kakannin mu su sabakar da su Nambiya suke kai.
Sunana Karimatu Muhammad Inuwa, Kano State History and Culture Bureau. Rashin fahimtar juna ce yake kawo mana matsaloli. To idan kowa ya fahimci kowa, wannan al'ada ta fahimci wannan, wannan addini ya fahimci wannan, wannan yare ya fahimci wannan, to za mu warware matsalar da take damun Najeriya.
Sunana Silas Usman, gwamnati ta inganta wannan hidiman.
Sunana Lizzy Ofiong daga Cross River State ne. Saboda kaman da nake jin Hausa haka, ina da mutane colleagues a Kaduna, a dai haka kin gani, there's love. At least the next abun nan da za a yi, za a sa drama. Draman kuma zai nuna wa gashi ana so peace a Nigeria.
Wasu da suka halarci bikin raya al'adun 'yan Najeriya kenan. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjang, ya ce bikin raya al'adun gargajiyan ya ba jama'a sanin cewa zaman lafiya ya dawo jihar Plateau.
Babban abin da ake so a cimma shine a rayar da al'adun jama'a. Wani bai taba gani ba, har girma Yusufa bai san ma akwai wata al'ada bamban da nasa. Kuma a jihar Plateau nan babban buri da zamu ci ma shine mutane za su sani yanzu akwai zaman lafiya a jihar Plateau ta dore.
Director General na hukumar raya al'adun gargajiya ta ƙasa, Otumba Olusegun Runshewe, yace cikin kwanaki 10 da suka yi bukukuwan sun fahimci cewa za a iya maida jihar Plateau ta kasance kamar manyan kasashen duniya da ake tinkaho da su don yawon bude ido.
We are going to talk to all the investors to come to the plateau.
Yace zamu yi magana da dukkan masu zuba jari su zo jihar Plateau. Hakan zai samar da ayyukan yi ta yadda dukkan mu zamu ji dadi. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong yace bikin na bana mai taken raya al'adun gargajiya bayan cutar corona da sauyin al'adu zai janyo hankalin duniya kan halin da ake ciki don samar da ci gaba ta hanyar hulɗa tsakanin al'umma da farfado da tattalin arzikin ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.